Tablo.
Kancaman.
The Dubs. To Black Boy.
Na ga alaman da baki da hankali dan kin ga ina ta binki a hankali zan kira Mado Escobar da Shantali Shara in tifo mun tara su gali wannan magana fa sai dai alkali si musu chobo a maine ramali ga ta da kyau kuma ba ta da hali ai ta zama kwali a kama mi beli na madifa ai shi hoto ne yanzu ina maganan toto ne sun manta fasa ba ta sa na kone ka gane fa ba wani wane da wane da din mai magana fa shi zamu zale sai ma ga Fahad galan bisa Na nesa mozo kusa mata na kwarkusa In kaji ta fashe mu muka fasa Don't something make you no follow We don't get money with the follow Now all the ladies they rush you Make mama proud it's my woku Don't something make you no follow We don't get money with the follow Now all the ladies they rush you Make mama proud it's my woku Wanga ba tuse da sabulu 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 Malan ka jarraba sabulu 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 Ka taba aiki da sabulu Sabulu Sabulu, saka ci dadin sabulu. Sabulu, sabulu. Kun ga mutu sai sabulu. Sabulu, sabulu. Ka taba aiki da sabulu. Sabulu, sabulu. Malam ka jarraba sabulu. Sabulu, sabulu. Saka ci dadin sabulu. Sabulu, sabulu. Kowane allazi da na sha'amanu in babu ke wallahi baby na bano ina ta magana kina ta shan kunu baby ya ce in babu jamu sabulu kar da kike ni fa na kunu domin fa ina da sabulu ga sabuwa mai fasa ganguna mai fasa randuna mai sa mata da maza cira wanduna su ta zuba kamar pamfuna rukutu 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 wannan dogo ne babu guntu wannan wuya haka babu hutu an ci gaba a haka sai a mutu na ce kake damu kin mai da ni mu harkan nan ce dai fa ba ka so ta post something making you We don't get money with the ball. Now all the ladies they rush you. Make mama proud it's my walk. Post something make you no follow. We don't get money with the ball. Now all the ladies they rush you. Make mama proud it's my walk. Wanga ba tuse da sabulu. 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 Malam ka jarraba sabulu. 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 Ka taba aiki da sabulu. 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 Saka ci dadin sabulu. 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 Wanga ba tuse da sabulu. 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 Ka taba aiki da sabulu. 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 Malam ka jarraba sabulu. 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 Saka ci dadin sabulu. Sabulu. Sabulu.
Knock a fall.